Mu'adhi daidai darasi inda malam yake cewa
wani duba tajilul aubati ko ba zina ba, to idan mutum ya tahiya ya ta ƙara abin da yake an so shi maza shi dawo gida, kada mutum ya ƙara abin da yake ya zama ni na can yadda ya tahiya sha biki sun aka shi maza shi dawo gida. Don haka shari'a ta ajima duk wanda ya tahiya lallai ne ya zo gida cikin wata huɗu ya koma, kan mutum ya tsallaka wata huɗu bai dawo gida ba domin ayyukan ilahi. To maza ya share wani aburin nan fa, wasu sabu hadisi can gaba ya shi yin wani shi wani cikin wani karatu an so kuma wanda ya tsaya shi riƙon tsaya kada mutum shi tsaya dawo gida hannu sake wala arabu wanda kuka yana da kyau kuna so dan kofi haka na rogo da a gwarai ku halin baka da abokan zama waje in ka dawo aka ga dawo sakanan ba mu da ka dawo wadukulu duhan, sannan wanda ya ce an so ya shiga gida da hantsi kada ya shigo da daddare lokacin da ana tuhuma wanana ai wanda an ka riga an ka san lokacin dawa ce babu komi. Yanzu kuma kun ga tunda akwai waya ana iya bubuwa ga mu an zuwa abin da misa duka wannan wato abin da sai aka yanzu wanda bai da mata yana da abokan kwana daki shi bai da wangana duk sanda ya daya ya buga musu gude bai. Ai da ma kada ka zo gidanka ka iske iyalinka cikin wani hali wanda zama zai bashi, ta shesta shari'a ta tattare kai musulunci na kariya. Wa ruhisa lahu jam'u zuhuraini bi barrin, an so lahu ga matahi isma yake da labirin wala ta lafu, an so ga matahi jam'u zuhuraini hada az-zahr da al-asr amma da barin ga tudu in ta ta zanta cikin tudu ta ya hada az-zahr da al-asr ya yi su domin ya taƙaita ma tahiyya kai tsaye ku, don ya taƙaita ma tahiyya kai tsaye ku. Idan tahiyya kai ba ta da ilbadi na jiɗa to ai mai rangwamen kasau, amma idan tiyatin tana da wani abu wani mausul yake so ya hiski ko wata harka wadda in yi sakaci za ta kubce, to an yadda shi hada azhar da asar yanzu lokaci guda wannan dan tsaya da zai yi la'asar ya tsaya yi azhar ya samu wannan lokacin da zai kara tahiyya. An ka ce tahiyyar in ta kai kasaru malla ya ce wa in kasura ko da ba ta yi da kai kasaru ba ko da ta taƙaita da kai bagiran kasa ba, to an ka ce tahiyya in ya zama mai tsanani ta kwarai mallan ya ce walam yajidda ko da ba ta yi tsanani ba, to an ka ce to ai sai mallan akwai karanci ya ce bila kurhin babu karancin komi. A'a ku saurare mu ba, wa fiha shartul jiddi, amma zo cikin mudawwala ba ayin jam'i sai akwai tsanani sai akwai sharadin tsanani waccan magana da kaji mana ya khilafun aulata, wato kullun abinda aka so mutum ya bada amana ilimi cikin maluma akwai wanda ka gana haka amma an yi abinda suka gani nijira baya ya karo wannan sai ce to duk abinda da sun ka faɗa ma'abuta biya nususu waɗanda shi imamu ya abin nan ta cikin mu da wani fatawa imamu na maliki akwai sharadin tsanani muna tare da kuwa, to Allah ya zanar da muwa nista za a hada az-zahr da al-asr a yi su kamar yadda aka hada magarba da isha'i li'idraki amrin don rusko wani al'amari wanda ake jin tsoron kubcewarsa, kun yi alƙawari da ku da wasu rubka za ku yi tahiya, ku haɗu lokaci kaza. In ka yi sakacin tsaya ka yi azhar, kana cikin tsaya ka tsaya ka yi la'asar, to wannan lokacin da ka ci ko da aka zuwa sun tawo ne sun ce wani bai zakuwa, su sun yi gaba. To saboda haka aka son ka yi haka don ka same shi. Ko ku an ce wani kila al'amari za a yi na addini, an yi mahaɗa. Ko wani marasum na an yi mahaɗa. To wannan duka an yadda mutum shi irin wannan. Ko jirgin ka shiga. Haka fa. To inana aka irin wanga abu da an ka ce, jima halin ga zango. Ka san asalin manhal mashaya. Inda aka zo a aje kaya a gaggara da sauransu, to sai an ka ɗauki wannan sai an ka ba mata wa inda suke sauka. Ya zango. Zalat bihi wani wannu zula ba da lugurubi, yana da zango, sannan ita ranar nan zalat ta gwamta bihi gare shi wani wannu zula, kuma ya yi ne jiɗa ba da lugurubi ba sauka ba waɗuwa rana. To yana nan da zangon ga tun da haka ta faru, to sai ya sallace su gabanin shi ya tahiya, sai za a zahar ya ji cikin mukhtarinta. La'asar kuma ya sallace ta cikin laddaduwinta muqaddam, laluri muqaddam. Muna tare? Ita azhar ya yi cikin mutarinta na farko, la'asar kuma ya yi ta cikin lalurinta muqaddam, laluri muqaddam, wanda zai gabatuwa kamin lokacin shi. To sai shi su haka gaba da shi ɗauki hanya ce. Mun saurari sai zafi rata mai zawari shi daga mahali, wannan kenan ta ga ya haɗa azab da latar ko wa qawla tirai. In ko ya zama ya ni ya jida gabanin istirari na rana, sannan zai jida, to ya haka nan na akhara al'asara, sai sallaci azhar dinai sai jinkirta al'asar. Domin isfirari wajen la'asar, to lokacinta na, lokacinta na ya bar iyatacci shi la'asar. Wa ba'dahu, muna tare ko? In ko ya yi ne jiɗa ba isfirari, ya yi ne jiɗa gabanin rana ta fadi, to wannan sai sallaci azhar. In ya sallaci azhar khuyira fiha, an ba shi zabi akan shi hada da al'asar, an ba shi zabi riban al'asar, sai ya tace shi ta autaki. Jama'a kuna tare da kuwa? Wa in zalat rakiban, ana kullum kana tunga. In ko rana ta gwamta mai alhali yana sama yana mai tahiya, amma ga rana ta gwamta mishi, akharahuma, sai jinkitar da azhar da al'asar. In ya so, in kuma ya so sai ya tsaya ya sallace su gaba ɗai, shi ake kima jin usuri, ya sallace su gaba ɗai. To in ya sallace su gaba ɗai, inna wal istirara, amma sharadi kenan, in ya yi ne ya jiɗa bayan istirari, to wannan an ba shi dama. Aw qablahu, ko kuma a'a ya yi ne ya jiɗa qablahu gabanin istirari, to duk wannan an ba shi dama ya tsaya ya salla azan al'asar ko jinkirta su har ya kai inda zai jiɗa, sai ne sallace su domin zai jiɗa qablahu istirari ko kuma da istirari. Muna tare? Wannan duk zabi ne na. Wa illa, amma in bai yi ne ya jiɗa cikin istirari ba ko kuma gabanin istirari, a'a jiɗa sai bayan gurubi na. Fa fi waqtayhima, sai azhar a lokacin ta yayi, ya ci gaba da yayi lokacin da asar yayi, ya zafi ta domin bai da wani abin da yasa zai jami. Jama'a wanda kana kuka tunga eh, ya samu su ka kawo. Ina misali kamar la yalbidu nuzulahu, kamar wanda bai dabar sauka tai ba, shi dai ga hayati ya zafi duk sanda ya kai shikenan to zangonan da an kawo wannan kasam amma hada salloli bai cikin wannan afuwa muna tare to mu zo wa kalma buduni haka ne kamar wanda ada ciwon ciki mutunna wanda ya san cikin sana ciwo kuma in cikin na murdawa yana wahala gare shi salati ko wata salati cikin lokacinta to amma zaki rana ta zawali to yana ya salla azhar gila asar sai kuma shi kwanci ne gida yake da ni ciki ne ka ciwo yana ya wadanda salloli wala sahihi ilahu muna tare kuwa ya samu ga mutum wanda Allah ya lau bai da rashin laya bai cikin taya aikata a jami'in suri babu komi sai ne wanda suka ce wani ya ce shi kan rafiyar na bai suna zaune wuri guda shi sallar azhar da asar tare shi kuma shi zamna to ni zai ya ce wannan marafiya shi kan bai ne bari mu kare wanda wanda Allah ya lau yana gida shi sallar azhar shi la'asar lokaci guda shi kuma shi zamni ya samu wanda amai lahiya aikata haka amma ni annan sai dai kan tahutuhu fadilatu awwal alwaqti falalud da aka samu ta farkon lokaci shi bai da ita alkhairin da aka samu na wannan lokaci bai da shi ya rage shiga cikin da'a kawai muna tare to don haka ashe kenan mai wani ƴan kwalkwalkwalkwale sai ai ana jami an sani ana yi to shi amma dan adam shin abin da yake zai yi ya samu sakamakon alkhairi ko ko abin da anka ya kamata ki da dafa Allah zanar da mu wa halal isha'a ni ba an ce ana yin wannan gazar da asar ba shin wai ta magarba da isha'i kazalika kama azan asar na a cikin bibi ta wannan lokaci da kuma in za a ji da a yi su ko ko a su daban-daban za a yi tawilani mala yace an fasar ba guda ba haddi wa qaddama kha'ibul ijma' wa nafid wa mayd sai walil kenan ha kha'ib mai tsoron ijma' hagura wanda yana ganin wallahi sai an ka dan kara awa dunan gaba to hankali ne zai bai saboda rashin lafiya irin ma wace nan na haniya mun gane ko to ya gabatar da hada azhar da al'asar magarba da shayi mai tsoron hagura haka nan wannan nafidin mai jin tsoron sa ta ine tsanani ya san halin kai ne irin wannan hali zazzabi tsakana zai mai tsanani shi ma wannan ya samu ya gabatar wani ne da mai jin tsoron jiwa ya samu shi ma shi wannan muna tare da kuwa wa in salima aw qaddama wa lam yartahi aw tahala qabla zawali wa nazala indahu fa jamaa aada salati fil waqti wa in salima in shi wanda kake jin tsoron igma'i ko mai jin tsoron nafidin zazzabi ne tsanani ko mai jin tsoron jiwa ya gabatar to wa in salima in ya tsere ya samu la ya samu kai ne bayan ya salla a da saniyata ya mai da sallan nan ta bifil wakati wa aw qaddama ko ko ya gabatar wa lam yartahil tayi ba tayi ba sai da haka sai an ce ai magana nan da kuna an ga ai ba tayi bayan ya rabka eh bayan ya rabki to sai ba tayi ba a a
eh jami'a hakiki na ba sun bi bane wanda
a ai inda duk an kai azhar farkon lokacin ta an kai la'asar farkon lokacin azhar ai ya riga nan su
ba mutum yayi azhar karshen lokacin ita
azhar
la'asar farkon lokacin ba shi
turi ne eh turi na kuma wacce bayan ana kira ne turi ai
azhar lokacin azuri ya yi
kai
lokacin da zuri da kawai ana za a zama
da shi laluri kai mukaddam a cikin su in ya yi al'asar ka farko lokacin ta aiki kenan in ya jinkirta a za'a ta kai lokacin la'asar ai ba a ko magana mai zuwa gare shi awo a hakikin kwarai ko hakan muna tare da kuwa a wurta hala kaular zawali ko kuma ya tafiya gabanin zawali rana to sai zawali iske yana mai tafiya wani zala inda ku yanki dagun zawali ya yi wannan shi ne fajara ko to a da sane ta shi ma mai da ta biyu fil wakatin akwai sauran lokaci to wannan nan ku rubuta daras wafi jami'i isha aini faqad bi kulli masjidin lima dalil ne kwa ne kamata kwa ko ji ne da takadini nai lamu takadini ne nan ga da mahbara ko